Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauraron abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 10 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa makarantu a arewacin Najeriya suna fama da karancin malamai mata. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴa mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, wani abin fashewa mai ƙarfi ya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Krimiya na Ukraine, inda ya kashe mutum guda tare da raunata wasu biyar, amma ba a san musabbabin fashewar ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai harin bam a sansanin Saki da ke yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014, amma ta jaddada cewa sansanin bai girgiza ba. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga mahukuntan ƙasar ta Ukraine, amma an yi ta yaɗa jita-jita a shafukan sada zumunta na Ukraine cewa sojojin Kyiv sun auna sansanin da makamai masu linzami masu cin dogon zango. Masu shakatawa gabar teku da ke kusa, yayin da hayaki mai yawa ya tashi a sararin sama, sun tsere da gudu, yayin da hukumomi suka rufe yankin da ke kusa da sansanin mai nisan kilomita 5. Dakarun Ukraine ba su kai hari kan Krimiya ba a lokacin da Rasha ke kai hare-hare a yanzu. A cikin wata na 6, tare da jami'ai a Moscow sun gargaɗi Ukraine cewa duk wani harin da za a kai kan Krimiya zai iya haifar da ramuwar gayya, ciki har da kai hari kan cibiyoyin yanke shawara a Kyiv. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji 15 a Burkina Faso jiya Talata, inji rundunar sojin, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka kai yayin da ƙasar ke fama da 'yan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki, inji babban hafsin sojin ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji 15, ɗaya kuma ya samu rauni. Sanarwar ta ce an gudanar da shi ne yayin wani aikin rakiya. Sanarwar ta ƙara da cewa ɗaya daga cikin motocin da ke cikin ayarin ɗauke da sojoji ta taka wani bam a kusa da gundumar Namsija a lardin Bam, yayin da sojoji suka tsare yankin tare da kula da waɗanda abin ya shafa. An tayar da na'ura ta bi daga nesa wanda ya sanadin jikkata mutane da dama. Abokan aikin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican sun fito kari shi jiya Talata, suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidansa da ke Mar a Lago a jihar Florida, inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar White House yayin shugabancinsa da ya ƙare a watan Janairun shekarar 2021. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar Republican suka karɓe ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar Democrat a farkon shekara mai zuwa, wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa. Tsohon mataimakin Trump Mike Pence ya ce ya yi matuƙar damuwa kamar sauran miliyoyin Amurkawa game da binciken da ba a taɓa gani ba a gidan shugaba Trump. Babu wani tsohon shugaban Amurka da ya taɓa fuskantar wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin Amurka. Sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kira binciken da cin zarafin iko, ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini, kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Makarantu a arewacin Najeriya suna fama da karancin malamai mata. Wani bincike da UNICEF ta gudanar a shekarar 2018 ya nuna cewa ana buƙatar sama da malamai mata 58,000 don magance matsalar rashin daidaito tsakanin masu koyarwa maza da mata a yankin. Wakilinmu Ilyasu Kasumu ya ziyarci wata makaranta a jihar Bauchi, inda ya zanta da wasu malamai mata kan abin da ya sa suka rungumi koyarwa. Ga kuma rahoton nashi.
Malama Hawa na ɗaya daga cikin malamai 20 mata da ke koyarwa a makarantar primary ta Tilde Central Primary School da ke garin Tildan Fulani a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya.
Abin da ya bani kuzari haka na zabi koyarwa ya zame min sana'a shine ni ma na ina sha'awar karantarwa, ina sha'awar a ce na tsara yara, ina karantar da su, ina tallafa musu, ina ba su ta gudumawa a matsayina na cikin na society, a ce cewa ga abin da society dina suke amfanuwa da ni in tsara yara in karantar da su saboda su ma nan gaba in sun tashi su yi haka. Shi yasa ni ma nayi kokari nayi ta karatu daga nan har Allah ya kawo wannan matsayina.
Ni dai abin da ya bani sha'awa yasa na shigo karantarwa ko ince na mai karatu saboda a koyaushe rayuwar ya mace a cikin wahala take sannan kuma a cikin kaskanci take. To ya zama na in mace ta yi karatu kamar ta ilmantar da al'umma ne gabaki daya sannan kuma za ta taimaki na farko amma fara daga gidanta. In ta yi karatu za ta taimaki gidanta, za ta zo kuma ta taimaki al'umma, wanda in aka bar mace ta yi karatu zai zamo in karban aihuwa ne, ita mace za ta karbi aihuwa wanda akwai sirrin da dole sai mace yar uwarka mace ne ya kamata a ce ta gani.
Wani bincike da gidauniyar ilimin yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ta gudanar a shekarar 2018 karkashin shirinta na ilimin yara mata na Girl Education Project 3 wanda ke tasiri har ila yau ya nuna cewa arewacin Najeriya na bukatar malamai mata sama da 58,000 domin a cike gurbin da ke tsakanin yawan malamai mata da malamai maza a makarantun karkara.
Muna bukatar mu ga mata dai sun yi yawa a fannin koyarwa saboda yana taimakawa iyaye mata musamman sun yi yawa a wuri, yana taimakawa in kina da matsala da yarki zaki zo ki samu malama mace yar gurki. To wannan yana nasaba da wannan program da UNICEF ta introduce.
Ko da shike ana samun karin mata malamai a makarantun na primary, har yanzu ana bukatar kari ganin irin muhimmancin da malaman matan ke da shi ga ƙara samun yara mata masu shiga makaranta a arewacin Najeriya.
Ya alhamdulillah saboda ana samun sakamako mai kyau, kullum muna samun dalibai suna karuwa, mukan samu transfer daga wasu makarantun, mukan samu sababbin dalibai suna zuwa ana daukan su saboda wannan sakamako da aka samu na ci gaba da muka samu.
Daga Bauchi Najeriya, Ilyasu Kasimu.
Agaida Ilyasu Kasimu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yankin Somalia na kasar Habasha na gudanar da gangamin yaki da mayakan Al-Shabab domin hana ci gaba da kutsawa daga kungiyar. An bayyana yankin a matsayin wani mafi zaman lafiya a kasar Habasha tun bayan hawan Prime Minister Abiy Ahmed a shekarar 2018. To sai dai an gwada hakan ne makonni uku da suka gabata lokacin da mayakan Al-Shabab suka kutsa kai a cikin yankin, lamarin da ya haifar da kazaman fada a Habasha. Yanzu haka dai Habasha ta tara sojoji akan iyakar kasar domin kai farmakin soja akan Al-Shabab. Sai dai kuma yankin na Somalia ya hada kan shugabannin al'umma da suka hada malaman addini da mata da kuma dattawan gargajiya. Shugabannin yan kasuwa sun yi alƙawarin bayar da kuɗaɗe, sannan makiyaye sun bayar da tallafin dabbobi ga jami'an tsaro. Burin da ke fitowa shine kalubalantar kutsan aqidar Al-Shabab a yankin da ya shahara a duniya da zaman lafiya tsakanin al'ummomin addinai daban-daban. Sheikh Muhammad Hassan Burawi yana ɗaya daga cikin limaman da suka tuba albarkacin bakin su kan Al-Shabab a wajen wani taro da gwamnati ta shirya a baya-bayan nan a birnin Jijjiga na yankin. Daga ƙarshe an tuhumi wani mai shekaru 51 ɗan ƙasar Afghanistan jiya Talata da laifin kashe wasu musulmi biyu a Albuquerque ke jihar New Mexico, kuma hukumomi sun ce ana zarginsa da kashe wasu mutane biyu waɗanda mutuwarsu ta haifar da fargaba a cikin al'ummar musulmi a faɗin ƙasar. Jami'ai sun sanar da kama Muhammad Sayed kwana guda bayan an kai shi gidan yari. Shugaban 'yan sandan Harold Medina ya sanar da hakan a shafinsa na Twitter, inda ya ce hukumomi sun gano wata mota da ake kyautata zaton tana da hannu a ɗaya daga cikin kashe-kashen da aka yi a birnin na New Mexico. An tsare direban kuma shine farkon wanda ake zargi da kisan a cewar sakon. Masu bincike sun samu shawarwari daga al'ummar musulmin birnin da ke nuna su ga Sayid wanda ya isa Amurka a wani lokaci a cikin shekaru da yawa, inji 'yan sanda.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin ƙarshen makon da ya gabata ne ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya karɓi bakoncin mata 'yan siyasa da suka yi nasara a zaben fidda gwani wanda aka gudanar a 'yan watannin da suka gabata daga jam'iyyun APC, PDP, ABGA da SDP domin jin irin kudurorinsu idan suka yi nasara a babban zaɓe da za a gudanar a shekara mai zuwa. Daga jam'iyyar APC, Honorable Hajiya Aisha Jabir Dukku wacce take neman sake komawa majalisar tarayya domin wakiltar mazabar Dukku da na fada.
Ina farin ciki da murna zuwa wannan babban zaure na VOA inda ake ba ma kowa dama domin ya faɗi ra'ayinsa. Tokin tambaye ni akan kudurori na idan na dawo majalisa insha Allah. To ai da farko sai na gode wa al'umman mazabata ta Dukku na fada saboda ba karamin kokari suka yi ba da suka sake zabata a karo na uku zaben fidda gwani. To shi majalisa dama ina ga al'umma yawanci basu san menene aikin dan majalisa ba. Aikin dan majalisa shine ya je ko ta zo ta yi dokoki domin gudanar da harkin mulkin kasa yadda ya dace a tsarance a yadda dokar kasa yake a zayyane a kundin tsarin mulki. Domin da na shigo aka bani jagorancin kwamiti, wato na zama chairman na kwamiti na harkar zabe na Najeriya. Tunda na shigo a karo na farko nake jagorancin wannan kwamiti, kuma mun yi iya kokarinmu tun daga farko mu fitar da doka wacce za ta kasance ta gyara harkar zaben kasar Najeriya. Kuma alhamdulillahi an yi shekara 2015, 16, 17, 18, 19 ba mu yi nasara ba, muka jawo 20-21 sai Allah ya ba mu nasara. Alhamdulillahi muna da sabuwar doka. Wannan duk ta kasance hakan saboda da mu da 'yan kwamiti mu mun tsaya mun yi aiki mun jajirce, kuma aka yi ta kai komo tsakaninmu da majalisar zartaswa. Har Allah ya daidaita al'amari, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wannan doka. Yanzu doka da ita ake aiki, kuma mun ga aikinta tun daga farkon zaɓuɓɓukan da ake kafin ma a kai ga zaɓen 2023 insha Allah.
Bari mu ji daga wajen Hajiya Khadija Iya Abdullahi wadda ke takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar Abga, ɗaya cikin sababbin jam'iyyu ne a wannan ƙasa, kuma kina ƙoƙarin ki tsaya takarar gwamna a jihar Neja a ƙarƙashinta. Menene ya ja hankalinki kika tsaya wannan takara?
To, siyasa gaskiya ba cikin harka na ba. Na saba da aikin cigaba na mata da matasa da na yara, aiki na kenan. Amma kullum ko ina na juya, siyasa na tabina. Na farko a 2018 ina zaune a gidana, aka yi nominating ina na zo na yi vice presidential candidate da Fela Duro Toye a ANN, Alliance for New Nigeria. Shine na farko na. Ina zaune kuma wannan na gwamna din matasa suka bini, suna ta tambaya na tun ya kai wata 8 na fito na fito. Na ce ni nayi na farko, gaskiya ban ji dadin shi ba, gaskiya ku banni na ita yin aikin da na saba. Amma tunda an ce a musulunci, an ce in dai an kira ka dole ka ansa. Nayi istihara da naje nayi duk abubuwan da ya kamata. Naje daga farko national chairman din SDP ne suka kira ni, suka ce na zo na shiga na gwamnan SDP. Nace lokacin na hanyar zuwa Umrani, nace bari naje na dawo. Ina dawowa kuma sai ga Abga sun zo har gida suka biyo ni, suka ce suna so na shiga na gwamnan su. Nace SDP ne dama suka fara, har na fara filling form din. Suka ce min wai ai SDP ba ta da structure a jihar Niger. Amma da na shiga Abga batun harkan kuɗi, suka ce wai mu zo mu biya something. Tun da dai an ce wai ba da yawa za ka biya ba, amma ka kawo. Na ce musu ni fa na dawo ban da kuɗi. Zuwa 26th of May, muna da wani summit dan ni ce president in women community in Africa, silos in mutanen da suke gender based violence. So matan duk da suke wajen, duk suna da NGOs together, sai ni ce president din su. Sai muka yi summit ranan nan akan child marriage. The next day aka ce 29th of May za a yi primaries. Ban ma yi campaign ba. Suka ce in ban fito ba by 27. Na ce to in dai by 27 ba samu kuɗin form ba, that means Allah biyu. Sai na ce masu in ba dai ya kawo ba ba zan yi ba. Ranar 27 din nan kawata ta ce mu zo mu je wajen wani family friend din mu. Sai ce ba ana kiranki a Niger ki zo ki fito ba, sai kin fito. Na ce a yaya ni fa ban da kuɗi. Kuma ko na siya form din nan gaba kuma akwai a lot of money da zaka kashe. Sai yace ah kake da ku je ku zauna, ni ba abinda ya kai mu wajen shi ba kenan, mun je mu following up akan ayyukan da muke. Sai kawai ya biya kuɗin form, ya biya kuɗin logistic, ya bada su security, ya bada komai, yace mu wuce nan inji. Muka wuce the next. Ashe ba ni bane kadai aspirant na gwamna a karkashin Abga. So shi wannan yana nan tun 2019. So yana da structure shi, tare da shi ne yake ma Abga din a lot of things. Sai ya ce wai gaskiya party din sun betray din shi, ya za su kawo ni, ni kuma mace, kuma na san halin Niger. Niger ba su yadda da mata su shugabanci ba. Suka kawo min dai kabli da baji. Na ce to yanzu me kake so na yi? Ya ce ina so ki stepping down. Na ce aka kawai? Me reason in ka ce min wai na stepping down? Wai dan ke mace ce. Nace so dan ni mace ce bai kamata na abin nan ba. Yace eh. Ya zo da mutanen shi suka zo, suka ce ai mun san babanki. babanki ya taimake mu makaranta na shi yayi min nace o tunda ka san babana ka san legacy din da ya bari so sai ka ce na sauka wai ai babanki ba zai so ba nace ka san ko addu'an babana ne ke bi na nace to tunda dai ya kai haka nan tunda baka da good reason da zan sauka in dai na mace ce mu je primary sun tunda har nazo yau har na taso nazo wallahi bazan saukan ba muna zuwa primaries team members ina dama sai informing kansu tuntuni fa kafin ma na fara magana sun je su yi magana da delegates din suka duba profile ina da komai sai aka je voting cut long story short aka yi voting yazo ya samu 20 votes na samu 121 votes
Allah da ikon shi karkab cikin bindin Kano da wajenta ni kada ce mace da na sami wannan tikiti kuma abinda zan ce da mutanen Geza daga basa sun kira ni jihadi kuma na ansa a Geza tace local government ina basu ma fito da kowa ba saboda haka ni takarar da ne babu wani fidda gwani dama ni ce gwanar alhamdulillah nayi takara wancan karam 2019 kenan to shi ma Allah da ikon shi nan ma su suka ce a zo ayi aka yi suka zabe ni sai kuma kowa da ya san da siyasar Kano ta yi a wancan karan to ni ba inconclusive bace na ci to na zama da conclusive gaskiya saboda na san na ci kuma kowa ya san na ci amma dai sai aka nuna min cewa harkar ba ta matan bace kuma ba za a yi da matan ba kuma dai aka hakura saboda irin tarbiya da muka taso da ita kuma a lokacin da Hajiya ta ce tai da lokacin yayi tace duk duniyar nan sun taru ba sai sai hana ki abinda Allah ya sa zaki ba saboda haka yanzu tunda sun ce ba za ki yi ba Allah ne bai soki da wata wahala ba kawai rabu da su in ya so wani karin sun sake kiran ki sai ki zo to yanda aka yi kenan sai yanzu na fito na wannan takara
ku ya Aisha Suleiman wace take da niyyar tsayawa takarar kujerar sanata a jihar Niger ta Kudu
Godiya ta tabbata ga Ubangiji Allah mai kowa mai komai. Ban taba yin siyasa ba. Farkon sigana siyasa kin. Naji Her Excellency ta ce party na wata da structure. To, abin da baka sani ba, ba za ka hade ba ji kuma I believe idan ba structure zaki shiga ki kafa structure. To abin da nake kenan. Party tana da structure, amma kila dai ba mutane. Amma da shigana a gaskiya jama'a suna fatin yanzu a jiha Niger ta Kudu structure kuma ta je har kasa kuma ba Kudu kadai ba har da gabas da arewa sai da ta shiga saboda aiki na ni ban yi aikin gwamnati ba I'm self employed I have an NGO of my own and have a company now so da wannan taimakawa da muke yi ma al'umma shi yasa ya ba mu karfin cewa to tunda wannan siyasan da abin da yake kaman kana NGO kaman kana siyasa ne because I believe kowane gwamnati ta shigo mukan duba me gwamnatin nan ta ce za ta yi idan muka gani NGO na ta kan bi ta tabbatar wannan ana yi mun samu mun ba mutanen mu saboda kungiyar matasa ne da mata sai suka ce to a wannan dai da kike taimakon mu haka ya kamata mu shiga gwamnatin in kika shiga siyasan mun san ba karaman ci gaba za mu samu ba nace to ni dai ba na siyasa kuma ban taba zata zan yi siyasa ba suka ce ai kin gama siyasa ai nan muke ɗan siyasa za su zo su ce mu mara musu baya muka mara musu baya kuma na ce to ni dai a gaskiya siyasar mu na Najeriya kuɗi ne da ɗaya sannan kuma mazan gaskiya ba su ba mu dama
to mi sauraro iya abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin ciwon yammaci na wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu da duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru El-Hikaya da Hajiya Madina Dauda da ta jagoranci shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa Muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
zan fara shin da yin na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post ta kasar da Jamhuriyar Kamaru, anda ta fara da cewar gwamnatin kasar da Jamhuriyar Kamaru tana shirin sake wani babban taron zaman tattaunawa karo na biyu domin ganin an kammala da matsalar tsaro a bangaren awalar kasar Jamhuriyar Kamaru, ganin anda ake nema a maido da zaman lafiya da doka da oda a bangaren na masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Jaridar Review kuma cewa ta yi a farkon shafin ta malaman asibitin kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara wani rayi cewa za su fara yajin aiki daga ranar 16 ga watan Agustan nan da muke ciki shekarar 2022. Yajin aikin da har sai an biya musu muradin su. Jaridar daga Hausan ce kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce shugaban majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Kabayagi Jibrin ya bawa talakawa gudunmuwar buhunan alkama 4,000 a arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin irin yadda ake fama da tsadar kayayyakin cimaka a faɗin ƙasar. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta shaida mana cewar ministan cikin gida na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Atanganji ya yi taro da gwamnonin kasar guda goma domin ganin cewar an inganta matsalar tsaro a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Cikin taron da ya hada Secretary General na 'yan sanda kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Mbangangele, da gwamnonin suka tabbatarwa ministan cewar ta su yi ƙoƙari mata gaya suka cewa sun yi mutu wajen tabbatar da zaman lafiya a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar Kamaru an da ita kuma ta yi mana shagube kan yadda shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Paul Biya har yanzu bai mai gurbin ministoci guda uku ba waɗanda suka rasu a kan kujerunsu. Rasuwan ministocin dai yau sama da shekaru biyu kenan ga kuma wasu gidan gaskiya, amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. Za mu kammala shahin da nuna mu na wannan makon ne da jaridar Dusa Hiyalla ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta tabbatar mana da rasuwar babban dan adawan arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru shugaban jam'iyyar MBR kuma mai fada a ji a arewacin kasar ta Kamaru, sannan kuma tsohon minista Mr. Dakule Dasala ya mutu yana da shekaru 79 a doron kasa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jiya Talata, wani abin fashewa mai ƙarfi ya tashi a sansanin sojin saman Rasha da ke yankin Crimea na Ukraine, inda ya kashe mutum guda tare da raunata wasu 5, amma ba a san musabbabin fashewar ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai harin bam a sansanin Saiki da ke yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014, amma ta jaddada cewa sansanin bai girgiza ba. Wasu fashe-fashe guda biyu sun halaka sojoji 15 a Burkina Faso jiya Talata, in ji rundunar sojin wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka yi yayin da ƙasar ke fama da 'yan ta'adda. Tagwayen fashe-fashen da aka yi amfani da su sun faru ne akan titin Bozanga zuwa Jibo a yankin tsaki, in ji babban hafsin sojin ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa adadin waɗanda suka mutu a waɗannan hare-hare biyu sun haɗa da sojoji 15, ɗaya kuma ya samu rauni. Abokan aikin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican sun fito kare shi jiya Talata, suna neman a bashi bayani kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida, inda jami'ai suka nemi bayanan sirrin da ya ɗauko daga fadar White House yayin shugabancinsa da ya ƙare a watan Janairun shekarar 2021. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya sha alwashin buɗe bincike idan 'yan jam'iyyar Republican suka karɓe ikon majalisar daga hannun 'yan jam'iyyar Democrat a farkon shekara mai zuwa, wanda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa zai iya yiwuwa. Tsohon mataimakin Trump Mike Pence ya ce ya yi matuƙar damuwa kamar sauran miliyoyin Amurkawa game da binciken da ba a taɓa gani ba a gidan shugaba Trump. Babu wani tsohon shugaban Amurka da ya taɓa fuskantar wani samame a gidansa na ƙashin kansa tarihin Amurka. Sauran 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican sun kira binciken da cin zarafin iko, ko da yake binciken ya kasance kotu ta ba da izini, kuma mai yiwuwa an amince da shi a manyan matakan ma'aikatar shari'a.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauci da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.